Rundunar 'yan sandan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta yi ƙarin bayani kan wata mummunan gobara da ta tashi kusa ga kamfanin LMA Petrochemical a birnin Port Harcourt a baya-bayan nan. Rundunar dai ta 'yan sanda ta ce wata babbar motar tanka da ke ɗauke da mai ita ce ta yi haɗari a tsukin al'ummomin na jihar Rivers, inda kuma nan take mai ya malala, inda aka tabbatar da mutuwa tare kuma da jikkata mutane da dama. Akalla motoci 70 ne suka kone kurmumus. DSP Grace Orengi Koko ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers, kuma na tuntuɓe ta ta wayar salula.
Four persons that I was loading, I was moving, and another truck they now collided. That was what caused the fire outbreak. Yes.
Tana cewa ne akalla mutane hudu ne suka halaka, kuma wasu da dama suka samu raunuka sakamakon wani tafo mugama da motoci biyu suka yi, kuma nan take wuta ta tashi inda mai ya malala. Tuni dai waɗanda suka jikkata muka garzaya da su zuwa asibitoci daban-daban na birnin Port Harcourt. Haka kuma kawo yanzu al'amura na tafiya bisa kamar yadda aka saba a inda lamarin ya faru, kuma zuwa yanzu jami'an mu na ci gaba da kai komo domin tabbatar da komai na tafiya yadda ya kamata. Shi ma wani ganau da ke da alaka da wata da ta rasa ranta ya ce,
"The issue is very painful. And we are not praying for this. And next time we are advising government to be respond in time."
Yana cewa ne sunana Daniel, muna cikin wani mawuyacin hali sakamakon wannan lamarin da ya faru. Dama motoci ne guda biyu suka yi tafo mu gama, kuma gaskiya muna cikin rashin jin daɗi sakamakon abin da ya faru. Kuma wani abin takaici shine wata mata ta rasa ransa da take cikin wata ƙaramar mota siyana, wannan dai haɗari na trailoli biyu shine ya janyo hasarar rayuka da dimbin dukiyoyi. Bayanai dai na nuna cewa waɗanda suka mutu sun haura kirarin jami'an tsaro na cewa mutum hudu ne suka halaka. Alhaji Dalladi Zaria shine shugaban kungiyar masu manyan motoci da ke dakon kaya na kamfanin na Indroma a jihar Rivers yace,
"To a hakika dai abin da ya faru bai yi dadi ba, saboda wata tanka ta dauko mai daga refinery kan hanyarta na tafiya nan daidai inda Roma tankan nan ta lalace. To kasan direbobinmu da rashin haƙuri suka zo, wani mai kifa yana ƙoƙarin ya wuce da sauri saboda ya biya buƙatan shi, ya zo ya goji wannan tankar. Tankar nan ta samu matsala, tanki ya fashe, mai ya dinga zuba kaɗan da la'asar ɗin nan, yana ta gangara yana gangarawa. To muƙaddari cikin dare kawai inda man nan ya gangara yana so kawai sai wuta ya tashi, sai biyo wannan harcen mai da ya gangaro ya zo har inda motocin nake. Kuma Allah ya ƙaddara akan titi na zuwa inda Roma ana gyaran hanya, masu gyaran hanyar nan an kashe hanya daya ana gosulo. To daga nan fa wuta da ya tashi ya dinga bin kan motoci, yana mutane suna gudu. To abinda muka tashi da shi kenan cikin dare, Allah, mutane kusan 28 sun mutu, har da wata mata tana zaune cikin siyana mai ciki, a ciki dai ga zahiri tana zaune kuma da cikinta, amma ta kone kurmus a cikin siyana. So yanzu dai an kirga motoci manya-manya da ƙanana, wanda za a ce ga sunan kusan mota 70 duk sun kone gaba ɗaya kurmus. Daga nan park inda Roma ta bamu rinka faka motoci, ba ma iya turo mota zuwa cikin kamfani su lodi. Yanzu dai an tsaye da komi, muna sa ran kila sai an kwakwashe wannan motocin da suka kokkone, sannan za a ba mutane su ci gaba da zirga-zirga.
Lamido Abubakar Sakkuto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.